zikiru aqiba salami min alwitr, idan an gama wutri akwai zikirin da ake wutrin shi kansa da ake wannan addu'a a ciki, to an yi sallama to akwai kuma addu'a da ake subhanal malik al quddus, subhanal malik al quddus, subhanal malik al quddus. Yace wa salisatu yajharu biha wa yamuddu biha sautahu, manzon Allah na uku idan yazo ambata tunda sau uku ake fada, to a na uku yana fada da karfi kuma ja yace subhanal malik al quddus, subhanal malik al quddus, sai yace subhanal malik al quddus.